Wani harin jirgin sama akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya halaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi dake jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya Talata bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon ardodin jihar Nasarawa Lawal Dono wanda shine shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa yace an kashe mutane fiye da 50.
Eh gashi mun iso wajen kenan mun samu gaggawa 53 wasu ma kafin mu zo ai ga ai sanayi da wasu wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu sanin kai gaba daya to shine muka tambaya me yake faruwa sun ce to wato jirgi ne yazo suna ganin wannan ko suka aikata wannan abu suna ganin kaman sojoji ne
to zuwa yanzu wani yanayi ake ciki da
eh yanzu ka muna wuri yanzu ka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama wanda ba mu iya gane wacce din ne wanda ya aiki ne wani daban ne ba mu iya gane zo ka muna wajen mutane su guduwa suke yi fa su muna wannan abun da gwamnati ne domin jami'an gwamnati suke kashe mu suke kashe mu dabbobi suna so gwamnati su shigo wannan abu kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin in ba haka ba za su kashe mu gaba da su gama da mu
to sai dai har lokacin da na hada wannan rahoto rundunar yan sandan jihar Nasarawa bata ce komai kan lamarin ba duk da kira da na yi wa kakakinta DSP Ramhan Nansel. A bangaren gwamnati kuwa mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Ladan ya mun karin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke dauka.
Sakamakon akwai shanun sun da ake karba dama a jihar Benue duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar Benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi an kama shanun su ne sama da shanu 500 an kai jihar Benue shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu miliyan 27 sun je sun karbi wa'innan shanu bayan an ba su shanun ne shine aka biyo su da jirgi aka zo aka sake bombin din su wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama.
Ya zuwa yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu?
Maganar da muke da shi yanzu ina nan inda wajen inda abin ya faru a yanzu haka mun kirga gawa 27 a nan garin Rukubi bayan haka akwai gawarwakin da aka dauka an ji an binne mutane 4 wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo wasu an kai su lafiya a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu akalla mutane 2.
To ya zuwa yanzu wani mataki kuka dauka musamman a gwamnatance?
Ita gwamnati jihar Nasarawa tana iya bakin kokarin ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya kuma ta magance tsaro a wannan jiha ta kamar Nasarawa kuma tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yanda za a zauna lafiya da kuma wayannan abin da ya faru da su ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area.
Matsalar tsaro akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke lugudan wuta kan jama'a a yankin ba domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya halaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.